Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyanna ne tare da Aisha Tusule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Litinin 24 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga kanun labarai.
Shugaban Amurka ya sanar da bada izinin amfani da samfurin ruwan jini da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona. Masu zanga-zanga a Belarus sun yi cincirindo suna kira ga shugaba Alexander Lukashenko ya sauka daga karagar mulki. Masana sun ce masu ikon fada aji a kudancin Afirka na da gagarumin rawa da za su taka a Mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci na mayakan Islama da ke arewacin kasar.
Dukkanin labaran duniyar kenan. Yau ne jam'iyyar Republican da ke mulki a nan Amurka za ta soma babban taronta na tabbatar da dan takararta na shugaban kasa a babban zaben watan Nuwamba mai zuwa.
Kamar yadda aka yi taron jam'iyyar Democrat, haka nan za a yi wannan taro na jam'iyyar Republican mai mulki saboda matsalar corona.
Wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya da kungiyar kwadagon jihar. Bisa zargin dakatar da wasu manyan jami'ai na kananan hukumomi da ake zargin cewa yana da nasaba da siyasa.
Babu yanda za a yi kawai ba wani dalili saboda dalili na siyasa a zo a yi suspending din su. Commissioner na local government shine yake da saga da su, yake cewa ba za a maishe su ba.
A Najeriya al'ummomi na ci gaba da kokawa akan halin ukuba da matsin tattalin arziki. Yayin da hukumomi ke da awar samun nasarar yaki da annobar coronavirus. Bayan haka kuma Sarfilo Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya. Amma kafin duk waɗannan, bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Aisha Tusule. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da izini na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bayar na amfani da jini da aka inganta da ya kira na tarihi. Da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona. Trump da sakataren kula da harkokin lafiya Alex Zarr ya faɗa yayin taron manema labarai cewa an samu raguwar mace-mace da kimanin kashi 35 cikin 100 tsakanin mutane da shekarunsu suka zarta 80 waɗanda ba a yi amfani da na'urar da ke taimakon numfashi ba wata guda bayan fara jinyarsu. Da nan da nan aka tabbatar sun kamu da cutar. An samu wannan jinin da aka tace ne da ake kira plasma daga waɗanda suka kamu da cutar corona suka warke, kuma yana samar da kariyar jini sosai. An yi amfani da shi wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da annobar corona a Amurka. Jin kaɗan kafin shugaban ƙasar ya yi wannan bayani, hukumar kula da lafiyar abinci da ta Amurka ta sanar da cewa ta ba da izini sai dai bata amince kai tsaye ba a yi amfani da jinin da aka tace da yake ɗauke da sinadarin kariyar jini da aka ɗiba daga waɗanda suka warke daga cutar COVID-19. Dubban dubatan mutane ne suka yi cincirindo a babban birnin ƙasar Belarus a jiya Lahadi. Suna kira ga shugaba Alexander Lukashenko ya sauka daga karagar mulki biyo bayan tarzoma da aka shiga kan zaɓe da ake takaddama a kai cikin cikakken tsaron soja a birnin. Masu zanga-zanga da yawansu sun riƙe ko kuma sanya sutura da launin ja da fari alamar jam'iyyar adawa. Suna cewa ƴanci da ba za mu manta ba. Yayin da suke tattaki a birnin na Minsk, sun taru na ɗan lokaci kaɗan a kusa da fadar shugaban ƙasar kafin suka watse ba tare da sun tada hankali ba. Yayin da kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta sanar da adadin masu zanga-zangar 200,000 ne, kafafen yaɗa labarai da suke bin bayan ƙungiyoyin hamayya sun yi kiyasin cewa waɗanda suka shiga zanga-zanga sun kai 100,000 a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa. Tun ran 9 ga watan Agusta aka fara zanga-zangar, yayin da Lukashenko ya yi ikirarin lashe kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Jami'iyyun adawa sun yi zargin cewa an tafka maguɗi. Masana sun ce masu ikon fada aji a kudancin Afirka na da gagarumin rawa da za su taka a Mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci na mayakan Islama da ke arewacin ƙasar. An tattauna batun tashin hankali na Mozambique a makon jiya a taron shugabannin kudancin Afirka da aka gudanar ta yanar gizo a ƙarƙashin ƙungiyar da ta haɗa kan ƙasashe 16 SADC mai hankoran ganin ci gaban kudancin Afirka ta fannonin siyasa da tattalin arziki da harkar tsaro a tsakanin kasashen. Taron na zuwa ne yan kwanaki bayan da mayakan Islama dake da alaka da ISIS suka kame wata muhimmiyar tashar jirgin ruwa dake lardin Cabo Delgado, inda ake fama da tashin hankali. A lokacin taron, shugaban kasar Mozambique Philip Nyusi ya dare kujerar shugabancin nahiyar, wanda masana suka bayyana a matsayin dama da zai iya amfani da ita wajen magance matsalar Cabo Delgado.
Madalla an jima kadan Aishatu za ta sake dawowa da karin labarai, amma kafin nan bari mu fara a nan Amurka, inda jam'iyyar Republican mai mulki za ta soma babban taron ta na tabbatar da shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar ta na shugaban kasa a babban zaben da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. Wannan na zuwa ne kwanaki uku bayan da jam'iyyar adawa ta Democrats ta kammala nata taron, inda ta tabbatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin nata dan takarar. Akan haka na tattauna da Ibrahim Kalmasi Garba, wanda yake bibiyar taron na Republican, don jin yadda taron zai kasance.
Eh Malam Mutala, ga dukkan alamu jam'iyyar Republican mai mulki ta kintsa don yin babban taron ta na kasa wanda za a fara yau din Litini da karfe 9 na safe zuwa ranar Alhamis 27 ga wata a garin Charlotte na North Carolina. Sai dai dan abin da ba a rasa ba, musamman a wannan marra ta annobar corona mai cike da bukatar bayar da tazara da dai sauran matakai na takatsantsan.
Ibrahim, kamar yadda aka gani, jam'iyyar Democrat ta gudanar da nata taron ne ta hanyar na'urorin sadarwa na internet, wato ba taron jama'a aka yi ba kamar yadda aka saba saboda annobar nan ta coronavirus. Shin yaya al'amarin yake a wannan taron na Republican?
Eh Malam Murtala, kamar yadda aka yi taron jam'iyyar Democrat, haka nan za a yi wannan taro na jam'iyyar Republican mai mulki saboda matsalar corona, inda ake bukatar bayar da tazara kamar yadda ƙwararru suka bayar da shawara. Sai dai kawai wakilan delegate da za su zo daga jihohin Amurka wato biyar da za su je garin Charlotte su tabbatar da wannan wato zaben da aka yi ma shugaba Donald Trump.
Suwa da wa ake sa ran za su gabatar da jawabai a wannan taron?
Jigajigan jam'iyyar Republican da dama ne za su fara jawabai yau, kuma sun hada da Senator Tim Scott daga South Carolina da mai ladabtarwa Steve Scalise da dan majalisar wakilai Matt Gaetz da dai sauran jigajigan jam'iyyar za su fara jawabai yau.
Tumala Iro, kamar yadda aka ji jam'iyyar Democrats ta mai da hankali ne akan halin da suka ce ake ciki na annobar coronavirus da kuma yanayin tattalin arziki. Shin ina ne ake sa ran ita kuma jam'iyyar Republican watakila za su mayar da hankalinsu a jawaban da za su gudanar a wannan taron?
Ita jam'iyyar Republican mai mulki, kamar yadda ka sani, jam'iyya ce ta 'yan ra'ayin riƙau. Ita ta fi ba da muhimmanci ne kan abinda isha fuda a nata fahimtar. An san dai za su jaddada batun tattalin arziki da suke ganin shugaban Amurka Donald Trump ya haɓaka wannan bangare fiye da yadda aka gani a tarihin baya-bayan na kasar baki daya, kamar yadda suka yi ta faɗi.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba, kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai.
Wakilan babban taron jam'iyyar Republican na ta sauka a North Carolina a wannan makon, inda saboda annobar coronavirus aka takaita adadin waɗanda za su halarci taron fuska da fuska da kuma wanda za a gudanar ta yanar gizo. A makon jiya, 'yan Democrat sun zargi Trump da cewa matakan da ya dauka dangane da annobar corona da kuma zanga-zangar adawa ta wariyar launin fata sun ta'azzara. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa dan takararsu Joe Biden yanzu ya sha gaban Trump da maki 9. Amma Trump na da farin jini a tsakanin 'yan Republican. Tsakanin Amurkawa kuma maki 42 cikin 100 da yake da shi ya dara na bara. Wakili daga jihar Kansas, Mike Kuckelman, ya ce ya saurari taron na Democrat amma bai ji wani abu sabo ba. Hadari da iska mai karfin gaske da ke haduwa a gaban Mexico ka iya shafar Amurka a yau Litinin. Ɗaya daga cikin guguwar da aka yi wa lakabi da Laura ta kashe akalla mutum biyu a Haiti. cibiyar da ke kula da guguwa ta yi gargaɗi akan wasu ɓangaren Louisiana yayin da guguwar Marcus ta doshi gabar Amurka. Masu hasashen yanayi sun bayyana cewa ana sa ran guguwar Marcus za ta haddasa hadari da ruwa da iska mai tsananin gaske a nahiyar a yau Litinin. Ana kuma sa ran ruwan sama da zai kai inci 7 kamar santimita 18 za a samu a wasu sassa na tsakiyar Amurka a gobe Talata. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta ƙasar Jamus ta lashe gasar zakarin Turai ta bana bayan da ta doke PSG ta ƙasar Faransa da ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe ta gasar da aka buga a Lisbon. Wannan ya jaddada nasarar Bayern a wannan kakar wasanni na lashe gasar karo na 6 a tarihi, bayan da kuma ta lashe babbar gasar Bundesliga ta ƙasar Jamus da kuma kofin ƙalubale na ƙasar na Jamus na bana. PSG ta yi ta yunkuri tare da kai farmaki, inda Kiris ya rage 'yan wasanta uku Neymar, Kylian Mbappe da Angel Di Maria su zura kwallo a lokuta daban-daban. To amma kuma haƙarsu bata cimma ruwa ba.
To madalla a gaida Aisha Tusule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Bauchi a arewacin Najeriya da kungiyar kwadago a jihar, bisa zargin dakatar da manyan jami'ai na kananan hukumomin jihar da suka hada da shugabannin ma'aikata da sakatarorin ilimi da kuma ma'aji da kungiyar kwadagon tace ya saba wa ka'ida. Shugaban kungiyar kwadagon Najeriya da shin jihar ta Bauchi Kwamarar Danju Misali a zantawarsa da wakilinmu Abdul Wahab Muhammad ya zargi kwamishinan kananan hukumomin jihar Abdulrazak Nuhu Zaki da kitsa wannan al'amari saboda wasu dalilai na siyasa.
Sakatarorin ilimi na kananan hukumomi da head of personnel na kananan hukumomi wayannan members mu ne, ma'aikatan mu ne, kaman su education secretaries din nan mutane ne wanda sun yi rendering services din su na shekara da shekaru, kuma an yi subjecting din su to interview sannan aka dauki kesu aiki based on merit. Kuma su ma head of services din nan personnel din nan na kananan hukumomi mutane ne wanda suke da kwarewa ta bangare daban-daban kuma sun kai wani peak a aiki na karamar hukuma. Babu yanda za a yi kawai ba wani dalili saboda dalili na siyasa a zo a yi suspending din su, ko da yake muna da labarin cewa akwai commissioner na local government shine yake da saga da su, yake cewa ba za a maishe su ba. To mu gaskiyar magana ba mu ji dadin wannan system da ya kawo mana ba, domin mai girma gwamna bai zo da nufin ya ci wulakanci wa kowa ba. Babu dalilin da mutum daya kawai zai sa a yi ta wulakanta mutane, mu ba ma gomen bayan wannan.
An tsaida su daga aiki kamar wata na ko shekara na
wata 6 wata 7 wayansu ana neman shekara. So mu abinda muke kira shine a yi musu adalci, in committee za a kafa a kafa waɗanda suke da laifi a ce ga laifin su, waɗanda ba su da laifi a maishe su kan aikin su.
Ana so mai da martanin a hukumance commissioner kananan hukumomin jihar Bauchi Abdulrazak Nuhu Zaki yayi bayanin dalilan da yasa aka dakatar da jami'an kananan hukumomin daga bakin aikin su.
Lokacin da muka sa shugabannin kananan hukumomi cewar su binciki abinda ke faruwa lokacin da ake wannan aiki na bincike, wato wata dabara suka samu tsakanin su da mutanen computer a nan a jiha, su anin treasurers wato ma'aji da anihin masu biyan albashi na nan, akwai wata alaka da suka samu da su education secretaries da kuma staff officers wato shugabannin ma'aikata kenan, ko sun hada baki inda ya zamanto kudin sai a sashi a wani wato banki ajiya na wani mutum daya, kamar sai a sa albashin mutum 30 a account din wani. Sai aka tambaye su menene yasa suke yin haka tunda an kama su da anihin wa'annan karban albashin na mutanen da ya zamanto sun yi retire ko kuma sun mutu. Sai suka ce suna amfani ne da shi da Allah a rufa musu asiri. Don haka yana garin shi shugaban kodogo na ma'aikatan jihar Bauchi ba ni ya kamata ya zamanto ya daura wa laifi ba kamar yadda ya faɗa. Akwai ma'aikata ta musamman mai lura da wannan ayyuka, idan ta samu ita ce za su yi musu magana su bincika, in ta kai su dakatar da kai su dakatar kamar yadda aka tabbatar da a kansu aka dakatar da su.
Abdul Wahab Muhammad Mulan Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A yayin da gwamnatoci a Najeriya suke da awar samun nasarar yaki da annobar coronavirus, al'ummomin kasar na kokawa akan yanayin kunci da matsin tattalin arziki da annobar ta haifar, duk wada cewa hukumomi na da awar kashe makudan kudade wajen rage radadin yanayin da annobar ta haifar. wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya duba mana yadda lamarin yake a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Yayin da muke ci gaba da laluban hanyar magance annobar ta corona, yanzu haka wata matsala da ke ma addaba jama'a musamman talaka ita ce ta mawuyacin halin rayuwar da ake fama. Ahmad Tukujada na ko cikin shugabannin kungiyar kananan manoma a Najeriya yace su fa kawo yanzu ba mun tallafi da suka samu, lamarin ma da yace na neman raba aure.
Wallahi ba abun da muka gani na cewa ga tallafi ko a hukumance ko wurin masu hannu da shuni ai walhanu sadan rayuwa musamman na abinci. Mafi yawan auratayya sun mace-macen su kuke yawa ga mugun yanayi na sadan abinci ga wahalar rayuwa na tashin hankalin kai bautewa da zama na zullumin da kai na maganan kubanniki.
To sai dai ko yanda talaka make kokawa tuni wasu wakilai da kuma kungiyoyin sa kai suka so mu neman hanyar talafawa domin a rage raɗaɗin da ake fama a yanzu. Honorar Bashir Muhammad Bafe ya majalisar dokokin jihar Taraba ne.
Mutane al'umma sun shiga cikin raɗaɗin talauci, talauci na ina na ha wanda ba a saba ganin irin shi ba. Wani da wanda kasan ya fi ƙarfin abinda zai ci har yana ciyarwa, yanzu shi karan kanshi ma ya zama abinda zai ci wahala ne. To a mazabana muna da ƙauyuka dewa, muna da wurare dewa wanda ko men ka ba mutane zai taimaka musu. To alhamdulillahi mun samu mun sai babura wato machine guda 60 muka raba wa al'umma. Wasu su samu su yi shefe ne da shi su yi acabawa, wasu su samu abinda za su je gona da shi, wasu su samu abinda za su je kiwon dabbobinsu da shi. To bayan wannan mun sayi injunan markade mun raba wa mata musamman, galibi waɗanda suka samu waɗannan injuna mata ne. Mun sayi kekunan ɗinki guda 54 dukka mun ba ma al'umma, wannan duk ya ɗan tallafa musu ya dan rage musu radadin talauci da wahala.
Kullum gwamnatin tarayya da kuma jihohi kamar ita ce cewa ne sun ba da tallafi domin a rage wannan radadi da ake fama. Honorar Babakar Bawa da ke zama hajimin gwamnatin jihar Taraba ta fuskacin harkokin siyasa ya bayyana irin matakan da suka dauka a jihar.
Gwamnatin jiya dai kusan kowa na yabawa domin gwamna ya sa hankalinsa akan wannan COVID-19 dinnan sosai.
Ya ko zuwa yanzu an buɗe wasu kasuwanni a wasu jihohin, yayin da kuma a ɓangare guda kayayyakin mara rayuwa musamman ma hatsi ke ƙara tashin goron zabi. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A daidai lokacin da matsalar tsaro ke ci gaba da tabarewa a wasu yankunan arewacin Najeriya, shirin ciki da gaskiya na ci gaba da duba zargin bacewar naira biliyan 52 da sunan tsaro a jihar Katsina. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Alhaji Mahdi Shehu dan asalin jihar Katsina ne, wanda ya zargi gwamnatin jihar da fitar da naira biliyan 52 domin lambaran tsaro, amma ya ce wannan batu ba haka yake ba. A yau za mu ji kaɗan daga cikin misalan da yake da su kan wannan zargi.
Yawwa, Mahdi Shehu, abinda za a so in ba watakila mutane don su fahimci irin waɗannan abubuwa da ka binciko, sai an musu misalai. Akwai wata hira da na ji kai da wata kafar labaru inda har ka faɗi asusun lambobin asusun da aka zuba wasu kuɗaɗe da ke zargin an karkatar da su. Kawo mana misali ko ɗaya ko biyu na waɗannan abubuwa da ka faɗa don
zan baka misali. Ƙananan hukumomi 34 ke akwai a Katsina. A tsarin mulki ba inda aka ce ƙaramar hukuma ta ɗauki ɗawainiyar wanda zai je university ko polytechnic ko wata makaranta ta gaban secondary. A tsarin mulki iya inda suka tsaya wajen primary education, amma sai gashi kwana-kwanan nan a cikin watan 6 da ya wuce, ina ma watan 6 na June ɗin da ya wuce, a wata rana kawai sai aka farga ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu Ministry for Local Government and Chief Affairs kawai suka farka a rane ko biyu, daya a cikin 2019 daya a cikin 2020, aka cire ma kananan hukumomin nan kuɗi miliyan 247 da wasu abubuwa a sama. Me aka ce za a yi da kuɗin nan? Sai aka ce akwai wasu ɗalibai su 16,300 za a biya kuɗin scholarship ɗinsu na zangon karatun 2019-2020 bayan kasancewar haka makarantu suna rufe ba a makaranta yanzu. Kuma bayan kasancewar haka akwai ɗalibai na zango guda uku wanda ba a biya su kuɗinsu ba, waɗanda aka biya ba su da yawa. Amma sai ga kuɗin an ɗauke su an cire su daga account ɗin Ministry for Local Government guda 34, ina aka kai su an saka su a cikin account ɗin Accountant General. Sai ka tambaye ni me ya hada Accountant General da scholarship? A jikin votocin local government cewa aka yi payment for scholarship of 16,133 students, ɗalibai 16,133 na zangon karatu shekara 2019-2020. Ina ce ita ma'aikatar ba da scholarship board ai tana da account ɗinta, tana da account guda hudu, maimakon a zuba kuɗin a cikin account ɗinta. Sai aka je aka ɗauko wani account wanda ke da lamba 1-0-1-9-6-5-8. A wani banki? Bankin Zenith. Da an buga wannan lambar za a ga account ɗin wane ne? Account ɗin Accountant General Scholarship Escrow Account. Abin tambaya me ya hada Accountant General da kuɗin scholarship? Kuɗin nan gaba ɗaya 274,337,557,518. Haka aka ɗauka 27 ga watan September 2019. In ka haɗa jumla kuɗin nan shi ne baka wannan 274,000. Misali na ɗaya kenan. In akwai lokaci in baka misali na biyu. Misali na biyu shi ne akwai motocin da gwamnatin da ta wuce, gwamnatin Ibrahim Shema, ta sayi motoci guda 301 tsakanin tifofi da greda da tifa da lalloda. Kowace ƙaramar hukuma tana da kusan guda 10. Amfaninsu shi ne a rika amfani da su, ana yin aikin jama'a kuma ana ba da haya suna samun kuɗin shiga na rabin. Gwamnatin nan na zuwa ta kwashe motocin nan gaba ɗaya 301, ta dawo da su ma'aikatar gwamnati. Kafin a Ankara ba sauran mota ko ɗaya. Da mutane suka fara hayaniya sai aka ce ai an ba mutane leave, an ba da su haya ta wani adadin lokaci don a rika samun kuɗin shiga. Na ƙalubalanci kowa yanzu daga ranar da aka ba da su har zuwa yau ba a san inda suke ba, kuma ba a taɓa kawo kokumansu ba. Ina na samu madogara ta cikin January 11 ga wata kawai sai aka farta kowace local government 34. January 2020 ɗin sai aka cire mata 588,235,30. Sau local government 34, mene da nanin cewa sai aka je an yi recovery of some vehicles and equipment? Abinda ta ce ka ba da lease, ka ba da haya, ina magana recovery? Ai ya kamata ka san wanda ka ba, ka san adireshin shi, akwai sharda tsakanin ku ga abin lokacin da a yi mata service, ga lokacin da a mai do wai za a ce recovery. In ka tara wannan kuɗin miliyan 20, ina aka zuba kuɗin nan? Sai aka je aka zuba a cikin asusun ajiya a wanda ke bankin Access Bank mai lamba account 00000,54,9,9,9,0 a ina a Access Bank, wace da account ɗin Ministry for Local Government at Trust Office of Affairs, 20,000,000. Kamar wannan bai ishe su ba, sai aka sake dawo kuma February 2020 ɗin nan, next month, sai aka sake cire wannan kuɗi dai 20,000,000 daga ƙananan hukumomi 34. Me aka ba da dalili? Recovery, return of local government trucks and plants. To idan an yi recovery an dawo da su Katsina, har yau ɗin nan da na bolo garin Katsina babu motar nan ko ɗaya wadda aka maido. Hanya ta fata. Sai na ƙarshe na uku sai aka sake zuwa. Wancan wata kuma na uku sai aka sake cire ba 250,000 ba, a'a, kowace ƙaramar hukuma sai aka cire mata 1,323,229,441. To 34 ya kama 44,999,994. Me aka ce an yi? Wai recovery of missing local government trucks. How are they missing? Ya aka aka ce abinda ka ba da lease, ka ba da haya ya ɓace, shi ma sai aka ce wa'annan miliyan kuɗin. In ka tara gaba ɗaya an cire kuɗi kusan miliyan 90 a motocin da ba taba kawo kokobo ba, a motocin da ba a san inda suke ba. Yanzu hotunan da nake da su, mun ga wasu a Niger, mun ga wasu a Lagos, mun ga wasu a Benin, mun ga wasu a Port Harcourt. Da muka tambaye wasu suka ce ai su an saida musu ne. Na rantsa da Allah, irin wannan abin shi ke faruwa a jihar Kaduna. Wannan abin na faɗa ɗaya ne bisa cikin dubu na hujjojin da nake da su ƙarfafa a hannu.
Alhaji Mahadi Shehu kenan wanda ya zargi gwamnatin jihar Katsina da batar da kuɗaɗe da sunan tsaro. Yanzu kuma sai cigaban martanin gwamnatin Katsina ta bakin mai taimaka gwamnan jihar na musamman kan harkokin labaru, Murtala Ibrahim Kafur.
Dukkan abin da yake magana a kai babu abu ɗaya da annabi shi dake da dake ban iya maka bayani filla-filla na ga yanda abin yake kuma abin da yake tunanin ya rike ba haka yake ba. Idan kai magana wutar lantarki ta lambar Rimi, tun lokacin marigayi matawallan Katsina Ubangiji Allah ya mashi rahama Malam Umar Musa Yar'adua akai initiatin wannan aikin. Allah bai nufa wannan aiki yakan kama ba sai lokacin da Goodluck Ebele Jonathan ya anshi mulki aka fara wannan aiki. Tunda aka fara abin da yake tuhuma ana yi wani abu ne da wannan gwamnatin ta iske ana dauka da sunan cewa ana ba wa'anda ke kula da wannan gurin. Kuma wannan gwamnatin tun da ta zo ta bi wannan abin ta ga cewa bayyo a rinka daukar dukiyar al'umma a gurin da har yanzu wannan aikin da aka fara bai zama ma mai amfani ga al'umma ba domin ba a kammala shi ba. Wannan gwamnatin ta dakatar tun daga watan da yake magana kan cewa an dauki irin wa'annan kuɗin ana ba masu kula da gurin. Zuwa yau da nake maka babu sale biyar da gwamnatin jihar Katsina ta fadda domin ta ba wani da ke gadin wannan gurin.
To da ƙarshe mai kiranka da sauran jama'a?
Kira na ga al'ummar jihar Katsina kwata shine kyakkyawan zato da kuma kyakkyawan fata da suke ma gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari. Kamar kuma yanda guguwa wadda ta fi wannan ta adawa ta taso duka ba ta yi tasiri ba a jihar Katsina, wannan ma kuma ta taso muna ganin yanda ba tare da ruwan da ke kakkaɓe ta ya tunkare ta kai tsaye ba, al'umma suka manta da al'amarin suka watsar da shi ba tare da ya yi tasiri ba. Kira na gare su shine masu addu'o'i da kyakkyawan fata da kyakkyawan zato na alkhairi ga wannan gwamnatin su ci gaba da yi.
Mai taimaka gwamnan jihar Katsina na musamman kenan kan kafofin labaru Murtala Ibrahim Kafur. Masu sauraro abinda lokaci ba mu kenan kan wannan batu. Yanzu dai za mu jira mu ji sakamakon binciken da majalisar dokokin jihar Katsina ta gudanar sannan mu sake wayar wannan batu domin sanar da ku. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ali Kaya da Zahraddin Sani da suka taimaka cin ya zo gare ku, ni Sarfila Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Kafin mu sallama ga Aishatu ta sake dawowa da labarai amma a takaice.
To Murtala, shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da izini na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bayar na amfani da jini da aka inganta da ya kira na tarihi da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona. Masu zanga-zanga a Belarus sun yi cincirindo suna kira ga shugaba Alexander Lukashenko ya sauka daga karagar mulki. Masu zanga-zanga da yawansu sun rike ko kuma sanya sutura da launin ja da fari alamar jam'iyyar adawa, suna cewa yanci da ba za mu manta ba, yayin da suke tattaki a birnin na Minsk. Masana sun ce masu ikon fada a ji a kudancin Afirka na da gagarumin rawa da za su taka a Mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci na mayakan Islama da ke arewacin kasar. Wakilan babban taron jam'iyyar Republican na ta sauka a North Carolina a wannan makon, inda saboda annobar coronavirus aka takaita adadin waɗanda za su halarci taron fuska da fuska da kuma wanda za a gudanar ta yanar gizo.
A takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hanki misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Aisha Tutule da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Dodone da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ma'ana.